Na'am.
Ya samu dangana babancin Nuruddin Abubakar wanda aka fi sani a da Double Trouble amma na zama Double Haske.
Me yasa aka kira Double Trouble?
Eh kin da akwai gurciya. A da mutum yana music yana son ya faɗo sunan da za a ji a ce kai
wanda sunan zai ji hankali.
Ji hankali sannan kuma sai mu sa da sakon mutum. Kuma so tafi ta tafi cikin kama haka
yanzu girma ce duka aka
san eh kwanta kala kala wanzu ne gashi nan gwa ta yi abin da ake so ta yi what is the name of the trouble ah I don't want trouble go for this why gashi nan dai ina ta mu kalubu ne kana kana ce to sun da sunana ne wurin dai Abubakar baran koma kai Double Haske
to kai amma wakar
na'am
au ina ka fuka wuri
ai arab hip hop house hip hop dare turanci muka fara sai maka ina ashe ba mu kai labari ba dole mu dawo indigen
ne sai za ku kai labari ba
da turanci zalla no this Nigeria we have to promote our culture kin gane ba al'adu ne kuma ta mu promote in muka kira ni turanci su Americans ba ne competition da su ba sun da yaren su ne kamar su ne such like that the house hip hop different just that you get it
so turanci na wannan cikin
tsokaki eh ai ya hakan take shi hakan take hakan ne su
to kamar shekaru nawa kana
kai 20 da wani abu
kai kai ba wai hip hop ne
sosai
to wai me sa eh hip hop dana in za ku na magana ne ba ku tsaya sai kun daga
yi haka eh cikin ne kawai sai ba zuwa studio kin ashe hip hop hip and hop din kamar da kasa kamar ku ado
na ku to idan aka ce Double Haske sai zuwa Double
Trouble no more trouble that was then
don't try aka saka
sai dewa
adewa muna da yemi
ko sabuwa ko tsohuwa
kowace wace dai mutane idan suka ji da za su san to Double Trouble ah Double Haske miki
to idiya bara wani zan dauko ne ba dauki zagi ko sabuwa ne zagi shi ma dan san zagi amma na ba ga ta suna a zagi dan ya jawo
hankali shi
thank you zagi zagi gi ba zagi amma ba zakin bane ko zagi bara mu ji amma fa kan wace in ka zagi ugon wani ka kwafsa in ka zagi malami ka san saura in ka zagi shugaban ka ta tayar karshe ka sharo man karshe komai na Allah ne Allah masani ne zagi zagi yawa ne ragi gwa gucewa ne in talauci hauka ne hakuri magani ne duk arzikin ma a duniya karewa ne kai fa ƙarya ce babu ruwan buhariya gari fa ya waye hadakan mu Najeriya tarbiyar mu dai ba zuciya babu wariya
ka dafa kana idan na barka na mai kawai zocewa za ka
yi sosai ma
sai wannan waka mai wani irin
hatta wace ciki kana cewa hate speech we don't want hate speech ba a san kalamin batanci to ci kuma bari in waka to that area zagi amma maudi ne yake yake suna maudi ne maudi ko kuma faɗa ko da nake so in cewa zagi zagi na ba ba mafita instead ba mu tafi mu ba to dai ba mu a ratin da mun na faɗa kawwa kitan ke ga wakoki na su auren dole shaɗe
sai
sai a dai yana auren salamu alaikum yau zan fara da sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kana auren dole ga dukkan al'umma musamman ma musamman sai ya fita
to ya dawo ya dawo an to an kwatanta yi masa auren dole ne kai aka auren dole
ah you want me because I like listening to radio stations information yawancin kina jin radio a Kano wallan auren dole wacce ta kace wancan wanda dai waye auren dole is too much kace kai dole ne wani akan wannan sun ne ni waka kanta kuma alhamdulillah ni ma na san nayi contribute ma own quarter
kace dai abin da yake da maluma shi kake dubawa
thank you jin ji fadi ki zo mu tsaye shi sai auren dole ga sanan dai da yawa ga zagi ga zagi ga marabbin amma a can bunge ta ta masana kamar ya wuta
kudi
wani kudi ko muna yi ne saboda Allah da dole sai muke Hausa shi ko muna ga kudi ƙarya yake har yanzu seriously a platform yake har yanzu kin ga back in the days da muka fara shi pop kanu only kanu radio ko muke da shi only kanu radio kanu radio kuma ya sama al'ada too much sinema kalle eh ma ka san sinema FM da ga sinema ka fara yi ba gidan radio daga ba ka san FM FM ma ba wasu da mu sai muka san wani friend din mu brother din mu no tahir Cool coffee. Yeah, thank you very much for coming around 2000. Now, 2000, we've lasted for 2 years, when 94 to 96. Yep. So, my operation, till then now, see that FM through BU. BU is an artist like us too. We just observe bar program, the hip hop. I check him more, sacrifice. Maji, a sound program. Come on, cool coffee, she, BU, Dr. Fio, Mr. Bash. No, Ms. G.
I'm not sure.
Gangsters in America, so they hip hop, why? Thank you, yes, I'm going to say, in case you have a question, you can ask me. So, she's not very intellectual. Gagarin, and then Zai, those are the problems we are facing.
Yes,
but it's the same, especially in Kano. Umba, when you kasa, muka, kukutawa, kukazagawa, Genius, bravery. Sina zua kano, sina mana mega shoes. Benson and Hedges. Roadmaster, sina zua, sina mana shoes. Sina bamu, incentives. Dagani, they are adding value to our life. Daga basa, etis kuza baga. No more promotion. Amma, their product is selling more than before.
I'm not saying that.
But some of the other corporate organizations, companies that are working, who are going to be able to achieve this? Here is the slow, protect also, so now Kuma is a promotion here at the Chang Kudu, a GI. Now it's over to TG. Insecurity, why? How many insecurity? Babble insecurity, there's security. There's security in the sense that I'm a football. I'm a fan of Max. Corrupt, and I'm a common. I don't want to talk too much. In any film industry, all that situations are bent to move how to hip hop. Why?
So, hope
you and
hope
as well. Hope as in India.
Bowling
to India. Quiet to the cancer. Babu, you're Punja. Remember, you're going to get you. That boy wouldn't have said Punja, but that boy, the Vacation Animals Association, Sella, that boy was at Punja, but my hip hop, Mama the Punja.
So, that's what I'm going
to do. Yes. Eh, wannan bangaren waka sannan kuma ki sanar miki zancan wannan bangaren companies ko sannan kuma iyaye wai yaro ya taso ga abin da yake sanye so yake zama likita so yake zama lawyer so yake zama all kind of thing amma yana talent foster his talent assisting the bawana that is the edge wannan yaro nan Allah ya kansa lil amir he has the current supporting who may what is nake so yana da manager buwa da manager fa biske kare nan mun sabu ya manja kuma kiya mu ba ta ba ta da farko ba ta support amma da ba su support amma ba support na baki ba ko na mai support financially and all the other kin gane to jika lirabir Allah ji kansa Allah gafarta masa his parents what do you want what next kaza aje idea what next kaza to pay da mutun yake su in dai kana son a samu wakokinka a gidan radio in baka biya but that can make
the decision.
That idea. She says that something to flex. You are something to save about Oku.
Oh, can I look at it? I'm not going to buy the one I have to
see. You have to make a buy one.
Okay.
To back them up. Yes. To look at you. Come back to the free meal. Back out. Studio. To have the idea of studio. Get a radio. Get a radio. Get you. Back to the machine. Can I play me in music? Because of Goma. No, I need. Because that's that. Pay. I'll go back. So if you cannot do it, wanda zai iya shi kuma sai zai karba ta nan bangaren saboda abin division of labor ne amma gaba ɗaya artist shine writer shine manager shine nemo kudi shine ko haka ne ramai shine kamar Mr. Bash shine komai it's not supposed to be like that shi ta ba professionalism a wurin that's it
gaji rana ta dauko
ji da gaji ba
aya
na
wata za mu sake gayyato ka
insha Allah
amma al'adan wannan shirin muka yi wa mawaki tafiye
mai tafi kuma gaji
kace yayi mun ya rera mana baiti ko yayi mana freestyle ko yayi mana chorus na dandalin COA radio ce ta matasa da ake kai mata a kan wayar salula ko iPod ko laptop amma an ba za ka iya ba ka ta kai ko sai a ji gaba
o ci gida ji ba ci saboda I'm not good in freestyle
ka ta kai kenan
ba sha na dai reverse
ka ta kai
ni okay me take
you dan dan
o a dan dan o z o a dan dan o z o a mun goye ku in ce no da mu da man can abban mu to in Allah ya yarda yanzu aka fara da ku dan dan o z o a mun goye
wannan
wannan da saboda ka ta kai a za a yi na
nace dan da nuna godiya
damuwa muna godiya thank you very much
to madalla baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria